a yayin da kakar zaben shugaban kasa da yan majalisun Najeriya ke kara karatowa jami'an tsaro a jihar Oyo sun yi kashedi tare da bayyana irin matakai ko shirin da sun kai don tabbatar da cewa an yi zaɓuɓɓukan lamun lafiya. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Abiodun Odude, ya ce za su yi amfani da dukkan karfin doka ga duk wasu mutane ko mutum da ke kumajin ta da zaune tsaye ko aka kama shi da harsasai ko makamai to zai yabawa a yazaki. Shi ko jami'in hulɗa da jama'a na rundunar tsaron farin kaya wato civil defense Olusegun Oluwale ya zayyana irin matakan da za su ɗauka don ganin zaɓen ya tafi daidai.
Yagoku, Area B is at Akinyele. We have one in Oyo, another one at Ogunmoso. He's saying Igbora.
Mr. Olusegun Oluwale, yace suna da yankuna guda shida da sun kake yi. Yanki na daya shine Iyaganku, Akinyele na biyu, da uku na yankin Oyo, sai ta hudu a garin Ogunmoso, isan Igbora. Yadda za su kai ga talakawa kuma su kare dukiyoyi da rayukan jama'a a lokaci da bayan zaben ya buƙaci jama'a su dafa wa jami'an tsaro baya don a gudanar da zaɓuɓɓukan lafiya. Kwamandan runduna ta biyu ta sojojin Najeriya da ke Ibadan, Manjo General Okundele Azinta, ya ce a bisa umarnin Hassan Hafsoshin Najeriya, runduna ta biyu ta sojojin Najeriya ta tsara wasu aikace-aikace don tabbatar da tsaro ga jama'a da dukiyoyinsu musamman a lokacin da ake shirin yin babban zaɓen na shekarar 2019.
In order to ensure security of lives and properties, especially as we go towards the 2019
General Azinta ya buƙaci jama'a da su fito su kaɗa ƙurɗinsu ba tare da wata shakka ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.